jiya shintin malira jina wata kalla ga huru ganda wirci boban yanno makaciyar bandi sanda koto koto ganda dori wirci yan hunsar yano fondara inda fotanai amma bai rai koi ne ga hambano fondara iga ciba kan wirce wi boroyen barano kan aga ci haka duwi Dr. Bieter Dambili kailo tokor hugo medicine chef on
nous avons commencé la sabu za novembre hando kan bisara non garano ganda dori yan shintin ka du bore inda koto koto yendo hungumi agen ka tayi nono haka ta wala watul halo barmiyan barakulna gen ka duwi cere cere la zanken da borzeni
Habi Cheru wai berino kan gonda gore kuchala aga bisa jiru waidu jiyati wati kanga hansa ka shendashi amma a gonda ngada bare kan agite kanga hinka hallashi wirce rakan hargo ga hinka te sabbu hakatan da boroga
a nene wati ma no ambulo
yeino aga hansa ga lalai ai ga dara shande kuddumi hungum ndokoto koto hargo kai tin an ganai gadam ndai ga fatta hugedo mo subbay wati man kala waina mu fatta jina ai ga bulunga da mai nine ra ai ga bai mu wati kala ne ganyime ai ga cicci boroze ne ga imange bo hallashi
ka diyare matarafa nene kuma fe
kan manti wai bero ciro haira bobo yan gono kan wati kala jiya ga huru ngai zankai ga wirci afoyan kan yin niha ba makonda segu iga taka harir she kan yi gati ka duka wirce wai gagai
constant vraiment le rhume
irla sabu kadi kan hungumo borzeni da zankai ngai na gadu wukan ngai gake ci wonyo ngai ga da zankai ga ngati manyi mai da hardunka ima darbai tin ngai na modam wadin gin ki hallashi ai zanka nan ka hungum ai sanyi mai zari ku ai ga bulunga da mase moni ne babbi ya ko safari yande alwato rashan dai go ai zankai ga
so maintenant avec les enfants
jiya kallir go so hodashi hayan gono kan yirgi himakite irbon hallashi yanoshi Dr. Bieter Dambili aga foyen hadir shenera
le port de masque
kanina da brigitam aga hansa ga baranda nafu zankes borozene mu ima darbay tinga endamiga ima te darbay yermo kan sikatiga konni zankemo yeno us bori ishe borozene watu kallano ga ham konni ka iga haliga ka hakonde lotokor huge ima jinka ka be nyimenda saf
zen samedi sante
halka dukani bon hallashi harguwati borofo kunda wokan gi hinkati wai kan ganu na dandugu chambe raki dan hugora wala furno yella lotokore ga ceba kan wodin shi bori zagazo kan ga hunara hayno kan ga hinka katanda borga shende ni ga hambano fonda Yeah.